Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Juma'a babbar rana 28 ga watan Yulin shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25 49 da kuma 60 A jamhuriyar Nijar ana iya jin tashar VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya a yayin da duniyar gizo ta internet za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanku da wannan lokaci Baba Yakub Makirri ne tare da Mahmud Lalo zamu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai
Baba Yakub barkar da ake samu a fadar shugaban Amurka ta White House ta fito fili bayan da sabon daraktan yada labaran fadar ya cicciki waɗanda yake zargi da kurmata bayanan sirrin gwamnatin Trump ƴan sandan Isra'ila da Falastina sun masu ibada sun yi arangama a wajen wani ibada mai tsarki a tsohon birnin Jerusalem sannan ƴan majalisar dokokin Amurka sun amince da wani kuduri mai kakaba sabbin takunkumi akan Russia da Iran da Korea ta Arewa sai dai akwai alamu da ke nuna cewa da ƙyar shugaban Trump ya saka hannu akan wannan kudurin doka
To ko bayan kun gama jin labaran za ku ji cewa wata babban kotun Oshogbo a jihar Osun ta yanke hukuncin kisa akan wani mutumi da ya sata naira 3,420 to koya mutane ke ganin wannan al'amarin
Akwai wanda suka sata miliyoyi ko trillion ma ba yi masu komai ba amma kuma wanda ya sata 3,420 a ce a hangin wannan bai dace ba
A jihar Niger kuma wato wakilan majalisar dokokin jihar ce suka yi watsi da tantance waɗansu mutane wanda gwamnan jihar Abubakar Bello ya aika da sunayen su don amsu a tantance su ya nada su mukamman mataimaka
Masu baiwa gwamnati shawara yanzu nan muna da kimanin kusan 15 to inda an amince da guda uku dinnan kaga ana da kusan 18 wai kaga ba karamin nauyi bane
To bayan haka ma muna dauke da shirin lafiya uwar jiki da Juma'a Ali za ta gabatar amma duk sai bayan shan labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum Barakar da ake samu a fadar shugaban Amurka ta White House ta fito bayyana jama'a yayin da sabon shugaban da ke kula da sashin yada labarai Anthony Scaramucci ya fara ciccakar waɗanda ke kwarmata bayanan abin kunyar da ke faruwa ga gwamnatin shugaba Trump inda cikin kakkausar murya ya kaddamar da yakin tunkarar abokanan hamayyarsa da ke fadar ta White House Scaramucci ya ciccaki shugaban ma'aikatan fadar ta White House Ryan Priebus da kuma shugaban tsara dabaru Steve Bannon inda ya yi amfani da wasu kalaman batsa a wata hira da yi da jaridar The New Yorker da ke fitowa mako-mako wacce ta wallafa a shafinta na yanar gizo a jiya Alhamis. Scaramucci wanda hamshakin mai kuɗi ne da ya taɓa aikin banki a yankin hare-haren kasuwanci na Wall Street wanda kuma ɗan gani kashenin shugaba Trump ne ya fara ciccikar Priebus ne wanda yake zargi da kurmata bayanan sirrin da aka tattauna a tarukan fadar ta White House. Priebus wanda shine tsohon shugaban jam'iyyar Republican na da alaka ta kudda-kudda gaggan 'yan jam'iyyar Republican da ke majalisar dokokin Amurka kuma jigo ne a cikin jami'an gwamnatin ta Trump a wata hira da suka yi ta wayar tarho Scaramucci ya faɗa wa wakilin jaridar ta The New Yorker a Washington cewa Ryan Priebus wato dan abukazan ne wanda a koda yaushe yake fama da matsalolin nan da mutum yake tunani wasu na kokarin su cutar da shi
ɗan sandan Isra'ila da Falastinawa masu ibada sun yi arangama a wajen wani ibada mai tsarki a tsohon birnin na Jerusalem bayan da Isra'ila ta cire matakan tsaro na karshe da ta saka na dasa wasu na'urorin ɗaukan hoto a farkon watan nan Falastinawa sun yi ta jifan ɗan sandan Isra'ila da duwatsu waɗanda su kuma suka yi ta mai da martani da harba hayaƙi mai sa hawaye da harsashen roba a ƙofar wurin ibadar A cewar kungiyar Falastinawa ta Red Crescent mai bada agajin gaggawa akalla Falastinawa 100 suka samu raunuka a wannan arangama da aka yi ciki har da waɗanda harsashen roban ya samu kuma waɗanda aka musu duka da yawa daga cikin waɗanda suka jikatan sun samu karaya ne na kashi a cewar kungiyar ta Red Crescent
Yan majalisar dokokin Amurka sun amince da wani kuduri da ya kakaba sabbin takunkumi akan Russia da Iran da Korea ta Arewa wanda za a aika wa shugaba Donald Trump domin ya rattaba hannu a kai. Kusan daukacin sanatocin da ke majalisar dattawan suka amince da wannan kuduri a jiya Alhamis inda 98 suka yi na'am da shi yayin da mutum biyu suka zaɓi akasin haka. Kwana guda bayan da majalisar wakilai da ta dattawa suka amince da sharuɗan da ke kunshi a cikin wannan kuduri. Senator Bob Corker na jam'iyyar Republican ne ya bayyana wannan matsaya da aka cimma a wata sanarwa da ya fitar da yammacin Laraba inda ya ce an samu damar cimma hakan ne bayan wata tattaunawa da aka yi da shugaban masu rinjaye a majalisar wakilai Kevin McCarthy. Tun a baya dai ita majalisar wakilai ta amince da kudurin, inda wakilai 419 suka amince yayin da mutum uku suka nuna adawarsu da kudurin. Amma kuma fadar shugaban Amurka ta White House ta ce mai yiwuwa shugaba Donald Trump ya yi amfani da ƙarfin ikonsa ya ƙi amincewa da sabbin takunkumin da kakabawa Russia da Iran da kuma Koriya ta Arewan, lamarin da ya janyo kakkausar suka daga 'yan majalisa da kuma manyan jam'iyyun ƙasar biyu. A wata hira da ya yi da CNN, sabon daraktan yaɗa labaran fadar White House Anthony Scaramucci ya ce mai yiwuwa ya saka hannu ko kuma ya ƙi amincewa da takunkumin ta hanyar amfani da ƙarfin ikonsa ta yadda zai iya cimma wata matsaya da za ta fi zafi ga ƙasar ta Rasha a maimakon takunkumin. Sai dai mai tsawatarwa a ɓangaren masu rinjaye a majalisar John Cornyn, wanda ɗan Republican ne da ke wakiltar jihar Texas, ya faɗa muryar Amurka cewa yin hakan babban kuskure ne, kuma zai fi kyau idan jami'an fadar ta White House suka haɗa kai da mu domin wannan doka.
Wasu waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu fitattun sanatocin 'yan jam'iyyar Republican su uku sun ce ba za su kada ƙuri'a da za ta soke wani ɓangaren dokar da ta samar da tsarin kiwon lafiya na ƙasar ba, har sai sun samu tabbaci daga shugabannin majalisar cewar ba za su amince da tsarin ba kamar yadda yake. A maimakon haka sai sun amince a tattauna akan wani ingantaccen tsari da zai maye gurbin shirin kiwon lafiyar na Obamacare. A farkon makon nan sau biyu 'yan Republican da ke majalisar dattawa suka gaza soke tsarin kiwon lafiya na Obamacare, wanda aka kwashe shekaru bakwai ana amfani da shi a yunkurinsa na ko ku sokin ko wato a soke dokar ta samar da tsarin baki daya, ko kuma su soke shi ya maye gurbin dokar wata daban da za a gabatar. A jiya Alhamis, 'yan jam'iyyar Republican wato sun yi yunkuri na neman ƙuri'u na samun damar amincewa da abin da 'yan jam'iyyar Republican ɗin suka kira kudiri mara auki da zai kawar da shirin kiwon lafiya mai rausa na Obamacare, wanda hakan na nufi za a kawar da sharaɗi na tsarin kiwon lafiya na Obamacare da yake tilastawa Amurkawa su yi amfani da shi ko kuma su biya tara, wanda har ila yau yake tilastawa ma'aikatu su baiwa ma'aikatansu kariya na inshorar lafiya.
A ƙarshe, Rima William na Burtaniya zai aje aikinsa na tukin jirgin sama a karo na ƙarshe. Magajin sarauta ta Burtaniya na aikin dare ne da kamfanin jiragen Anglian mai ɗaukar marasa lafiya, inda wanda ya kwashe shekaru biyu yana jigilar likitoci da ke ɗaukin gaggawa ga marasa lafiya. Yarima William, wanda ke rike da sarautar Duke of Cambridge, zai ajiye aikin tukin jirgin ne domin ya mai da hankali kan sha'anin sarauta.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata kotun birnin Oshogbo a jihar Osun a Najeriya ta yanke wa wani matashi ɗan shekaru 40 kayode a daidaiji hukuncin kisa ta hanyar rataya sakamakon samunsa da laifin fashi da makami, inda ya kai wa wata mata hari ya sace mata 3,420. To ko me masana shari'a suke faɗi akan wannan hukunci? Ga rahoton wakilinmu Hassan Umar Tambuwal.
Wannan hukunci ba abin mamaki ba ne, duba da doka ta Najeriya, ka san shi abin da doka ta tana daban, abin da kuma ido ke kallo daban. To don haka doka ta Najeriya abin da tana da musamman dokokin da ke da alman ja ake amfani da su, kuma wanda kusan dokokin da ake amfani da su a kudancin Najeriya, duk abin da ya shafi laifi na fashi, to dama hukuncin sa kenan. Wato shi hukuncin ba yana da akasi ba ne da girman abin da aka yi fashi a kan, a shi fashi da makami shi ne ke da wannan hukunci. Saboda haka ba abu mamaki ba ne don kotu ta samu mutum da laifin fashi da makami kuma ta yi mata hukunci da kisa, wannan ba abu mamaki.
Barista, wasu mutane suna ganin cewa akwai mutanen da nasaci miliyoyi biliyoyi kuma suna nan suna wadaƙa cikin jama'a, ba a yanke musu wani hukuncin kisa ko rataya ba. Amma wannan naira 3,420 kawai na hannun wata mata da ya fashi shi an yanke masa hukuncin rataya, wannan ba ka ganin cewa wannan hukuncin ya yi tsanani?
A'a, bai yi tsanani ba. Wato ka san shi ba ta daban, fashi da makami shi kuma daban. Ba da shi abin da ya sh tafi fashi da mutane fashi na 401 na dokokin da suka tanadi hukunce-hukunce akan laifuka waɗanda ake amfani da su shi ya tanadi cewa duk wanda ya yi bata ta hanyar yin amfani da barazana ko ƙarfi akan wanda zai yi wa fatar to ya aikata fashi da makami. Hukuncin wannan laifi kuma shi ne wanda ya zo a sashe na 402 ƙaramin sashe na 1 da na 2. A ƙaramin sashe na 1 dokar nan ta tanadi cewa duk wanda ya aikata laifin fashi da makami da bai kasa zama gidan yaro na shekara 21 ba. Amma sashe na 402 din sai doka sai ta tanadi cewa a duk yayin da aka yi wannan fashi da makami makawa an yi amfani da baya abu wato makamai waɗanda ake harba irin bindiga ko wani offensive weapon ko duk wani makami wanda yake a iya kai hari da shi ko wani abin da yake shafi wato wani sinadari wanda ka iya cutarwa ga ɗan adam to a nan doka sai ta tanadi cewa lalle ma ne wato sakin layi na biyu na wannan sashe na 402 cewa irin wanda ya aikata wannan laifi ko kun ta yanke mashi hukuncin kita.
To menene ra'ayin jama'a a game da wannan hukuncin?
Sirana Kasim Washudira. Hukunci da aka yanka ya daidai amma wajena bai daidai sosai ba saboda duk yaran nan gidan da ya ji wannan magana bai ji daɗi ba. Akan 3420 a ci a ji a hangi mutum are mutu a bai daɗi ba.
Suna na Yemi. Tsakani da Allah wannan hukuncin ya yi tsanani kuma bai kamaci dan adam a yi mai wannan hukuncin ba akan kuɗi da ba su kai ya kawo ya karya ba ana cin tara. Ko a sa shi dai shekaru gidan yari amma a ce hukuncin a raba da rayuwa ta gaba ɗaya.
Suna na Tayo Wahab. Wallahi dan Allah bai kamata a yanka irin wannan hukunci ba. Akan 3320 akwai wanda suka sata miliyoyi ko trillion ma ba yi masu komai ba amma kuma wanda ya sata 3420 a ce a ji a hangin shi wannan bai dace ba wallahi Allah bai dace ba.
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Nigeria.
Alkali nura da duniya shari'a yau talasa ta kowa da takara da ta aji.
A gaida Hassan Umar Tambuwal. Majalisar Dokokin Jihar Neja ta ki amincewa da bukatar gwamnan jihar Abubakar Sani Bello na neman nada wasu sababbin masu bashi shawara guda uku wanda ya tura su zuwa Majalisar Dokoki don a tantance su. Ga rahoton wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari.
Wasu bayanai dai sun nuna cewar majalisar ta dauki wannan mataki ne domin nuna rashin gamsuwa da yadda gwamnatin jihar Niger ta kashe makudan kudaden nan naira miliyan 700 da miliyan 200 na Paris Club da jihar ta samu a kwanakin baya. Honorable Shaibu Liman iya shine mai magana da yawun majalisar dokokin.
Duk abin da aka yi da kudin ai mu za mu zo mu sani tunda majalisa tana da matakai da za ta bi ta oversight. In aka fita yan committee na majalisa suka fita za su bi dukkan ma'aikatu su ga me aka yi. Sannan advisors masu baiwa gwamna shawara yanzu nan muna da kimanin kusan 15. To inda an amince da guda uku dinnan kaga ana da kusan 18. Wai kaga ba karamin nauyi bane. To shi yasa muka ce a yanzu dai a dan saurara.
A yanzu dai yan majalisar sun ce suna cikin wani yanayi na talauci a sakamakon yadda aka dauki dogon lokaci ba tare da gwamnatin Niger ta ba su kudaden su na gudanar da ayyukan mazabu ba.
Kaga in ma wani wakili ko wani dan majalisa yana cikin matsala da mazabansa ya daiji irin wannan bayani don ina maganan nan da yawun yan majalisa ne. Saboda haka duk mazaba wanda suke ganin dan majalisan su baya aikata wadansu abubuwa kaga sun ji bayani na halin da mu ma muke ciki.
To amma sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Isa Ladan ya ce ba su da labarin majalisar ta ki amincewa da bukatar gwamnan jihar na tantance masu ba da shawarar.
Har zuwa yanzu da nake magana da kai ne sakataren gwamnati kuma har zuwa yanzu ba wani rubutu irin haka da ya zo gurina kuma ba wanda ya kira ni daga majalisa ya ce ba su tantance ba.
Akan maganar kudaden Paris Club kuwa sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Isa Ladan ga abin da yake cewa.
Eh to zancen kudaden Paris Club kasan wannan ba hurumi na bane.
To me za ku ce game da korafin su na cewa kudaden su na gudanar da ayyukan raya kasa ba ku ba su ba kuma ba su ji wani labari.
Eh to wannan ma kasan kamar na faɗa sha'ani da ya shafi kuɗi zuwa majalisa baya bin ta ainihin office din sakataren gwamnati. So ba zan iya bada bayani ba.
A yanzu dai tawagar gwamnan jihar Niger ta yi kasar Amurka inda ake sauraron dawowarsu domin ganin yadda za ta kaya a tsakanin bangaren gwamnatin da kuma majalisar dokokin jihar. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria.
Hanyar siyasa wadda musu kansu.
to madalla a gaida Mustafa Nasiru ba tsari yanzu kuma karfe 1:15 na dare ga shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jama'a Lice daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitanku nan Dr. Muhammad Ladan, wanda zai kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya Hajiya.
To za mu fara yau da wasikar Bala na Yashi unguwar ko ina ne a can dai ga Tamu da na banga suna unguwar sosai. Amma kamar lakwaje ne dai ta.
To Hajiya.
Yace wai shin akwai illa shan magani da ruwan sanyi ne?
A ba ni illa shan magani da ruwan sanyi Hajiya.
To tambaya na bi kuma yace wai idan mutum ya sha magani ba tare da ya ci abinci ba, akwai abin da zai faru, akwai cutar da za ta mai?
To akwai dan magunguna da ya kamata mu rinka mu ci abinci kafin mu sha su. To irin waɗannan akwai inda za a ce ka ci abinci kafin ka sha maganin nan. Abin da ke faruwa da irin magunguna in baka ci abinci ba, suna iya bata cikin ka.
To iyakar abin da kawai za su yi kenan?
Eh, wannan ba har da suna iya kawo gyamban ciki ma waɗansu in baka yi sa'a ba.
To
saboda shi yasa akan so ka ci abinci don ya kare cikin naka in ka sha maganin. Akwai wasu magungunan ba kowane magani ne dole ka sha sai ka ci abinci kake sha, amma in ka ta magani ka tambaya ya kamata ka ci abinci ko kada ka ci abinci da shi, amma yawanci wanda aka ce ka ci abinci ne dole ka ci abinci kafin ka sha su.
To ai galibi ma likitoci sukan shawarci mutum abin da zai yi ko?
Eh, yawanci sukan shawarci mutum. Yawanci irin magunguna kamar na ciwon jiki da ko tsamin jiki da sauransu, yau irin waɗannan dole sai ka ci abinci.
To likita, tunda ana batun wannan batu ne,
eh,
ya kuma yi tambaya game da batun ko shan magani da ruwan sanyi yana iya jawo illa. To likita, akwai na ga wasu sukan sha magani da Coca-Cola ko Fanta ko wannan baya illa?
Bai kamata mu dinga shan magani da Coca-Cola ko su irin auɗaukin sa. Abin da ya sa duk magungunan nan akwai abin da ke cikinsu, akan kira shi carbonation, wanda abin da ke sa rinka kamar kumfa-kumfa ɗin nan.
Wato kamar su Coca-Cola ɗin?
To wannan carbonation ke kawo wannan. To bai kamata kana shan magani da irin carbonate, abubuwan da ke da wannan irin kabo iskan nan ba. Bai kamata, ba shi da kyau.
To me zai faru in mutum ya dinga yi?
To duk wani lokaci kin san wannan shi iska kabo ɗin, wani lokaci yana canza ya zama wani abu kamar irin acid haka. To wani lokaci yana iya waɗansu, wani lokaci yana irin waɗannan na iya ma irin rage ƙarfin maganin wani lokaci. Amma ba duk magunguna, saboda haka indai abin da yasa ake ce kawai ka sha maganinka da ruwa, kawai kada ka sha da wani Coca-Cola ko
don wasu kawai in Coca-Cola na hannunsu ko shayi ne sai kawai ka ga an sa magani a baki an haɗe.
Mutum bai ya kamata kawai mutum ya sha magani da ruwa kawai, ya fi amfani.
To ka san kullum akan ce dama idan kunne ya ji aka ce jiki ya tsira.
Gaskiya ne Hajiya.
To likita Malam Bala na Yashi daga unguwar Yashi can Lakwaja,
to
ya sake yin wata tambayar.
To
yace wai duk lokacin da ya baccin rana sai ya ji jikin shi ya mutu kamar yana da ciwon malaria, zazzabin cizon sauro, me ke sa haka?
To yawanci inda mutum ya huta bai kamata in ya tashi rinka jin kasala ba.
Akwai matsala.
Inda yana ji wannan ya kamata a je a duba shi sosai Hajiya, amma bai kamata a yi ya dan huta ma, ya kamata in ya tashi rinka jin garau.
Maimakon ya ji kamar yana zazzabin malaria.
Ya je a duba, kila yana da zazzabin amma dole a je a duba.
Kamar da yanda ya mana bayani, in ya je gun likitan shi ya mishi bayani haka.
Ya mishi bayani yanda ya mana, za a bincika kuma aka yi sa za a iya taimakonsa.
To ina fatan Malam Bala na Yashi yana kusa kuma ya ji wannan amsar da ka bashi. Allah kuma ya sa a dace.
Amin, amin.
To sai kuma wasiƙar Rilwanu Fajardu a can ƙaramar hukumar Denge Shuni, jihar Sokoto. Yace wai gaskiya ne ciwon makogoro akwai sinadaran da ke zama rigakafin kamuwa da cutar kansa? kuma wai gaskiya ne makokoro kan kara karfin kwakwalwa da tunanin da farko ne ka bashi an saka fahimci abin da yake nufi
yace me ya tambara ka rusa
wai cikin makogaro
to
a cikin makogoron mutum akwai sinadaran da ke zama rigakafin kamuwa da cutar kansa
a to wannan dai ba wannan wannan ba
champi ne
wannan kaman champi ne hajiya
to tambayar shi ta bifa wai gaskiya ne kuma makogoro kan kara karfin kwakwalwa da tunani
a wannan duk champi ne hajiya
to na fatan maran Lirwano Fajartu yana kusa kuma ya je bayanin wannan tambaya da wato ansa da ka bashi to sai kuma wasika da muka samu daga wajen Isa Ibrahim Hadeja
to
shi yana son ya san abin da ke kawo kyasfi ne
abin da ke kawo kyasfi kyasfi ai abin da ake kira kumburin fata cikin dan adam ne
to
wanda ake kira inflammation na fata
eh
wannan akwai ƙwayoyin cuta da ke shiga fatar suke kawo wannan to shine ke sa wannan shi ke sa shi kaga yanda yake ya taƙaiƙayi
to
abin da ke kawo shi kenan
akwai magani ko
eh wannan akwai magani akwai man da za a rinka bayarwa kuma in dai mutum na da kyasfi ya kamata ya rinka shafa mai yanda wuraren ba zai bushe kwarai ba in yana wannan yakan taimaka kwarai ya rage yawan kankayin da zafin sa amma akwai mai da ake bayarwa wanda zai iya warkar da mutum aka yi sa'a kwarai da
gaske ana gado
a ba a gado ba a cika gadon shi ba hajiya
to kazanta na da alaka da cutar
kazanta yana ƙara tsananin sa
to
amma kuma indai mutum na da kyasfi zai kamata kana canza kaya da waɗansu in kai haka za su iya kamawa
to Allah ya sauke
amin amin hajiya
to sai kuma wasikar malam Usman Maniya a can namba 7 Janya Adamu akwatin gidan waya 5519 a can Ikeja Lagos
to
shi kuma yace wai yana so ne ka mishi bayanin akan shin wani irin abinci ne ke bada ruwan jiki kuma wani iri ne ke bada jini ka fahimci tambayar
eh na fahimta
to,
to ai a cikin jikin dan adam ba bambanci hajiya
to
domin ai wurin 7/10 ko 8/10 jikin dan adam ai ruwa ne
to saboda haka ba abincin da yake ba a jikin ruwa kenan
eh to shi yasa duk jinin ma yawancin shi ruwa ne hajiya you know jinin to shi yasa yawanci ai akan so mutum ya rinka shan abin da ke kara mutum ruwa shine mutum dole ya rinka shan ruwa sosai
to
shi yasa ake so mutum ya sha kaman kofi 7-8 a rana
to
na ruwa eh to in kana shan wannan to bayan wannan kuma akwai abubuwan da ke gina shi jinin cikin jikin dan adam abubuwan da muke ci
kayan abinci kenan
kayan abinci suke gina jinin sosai amma ƙara ruwan jikin mutum in dai kana shan ruwa kuma abubuwan da ke da ruwa wadansu abubuwan da muke ci ai da yawanci suna da ruwa an ka sha kaman su abarba ne su lemun zaki ne
har da su kaman kankana haka
eh kankana duk suna da ruwa
to
eh saboda haka duk abin da muke ci akwai ruwa a ciki ma ai
to ina fatan wannan bayani da kai ya gamsar da shi malam Usman to sai kuma wasikar Lami matar General Secretary Muhammad Ahmed Usman a Tungan Makeri akwatin gidan waya 95 a can kagara jihar Niger to
to an state din mu ne yau
eh tace wai me yasa ne idan mace mai shayar da jariri nunan take kumbura wai su sutu sutu idan jaririnta yana zazzabi
eh to abin da ke hawa kin san yawanci in yana na da zazzabi bai shan nonon sosai
to
mu ko lokaci nonon na sakkowa ne domin a yanda Allah halitta Allah yake shi da in dai mace kuma da tana ta ciki kafin ta haihu ai sai ga nonon ya soma
girma
domin yanda Allah yayi akwai wani abu da ake yake ta kwakwalwa kuma ta yanda ke binta jikin dan adam yanda lokacin sai nonon ya rinka sauka to ko lokaci yaro yana aka haifi yaron to nonon nan in bai sha sosai nonon na ta sakkowa
wato ruwan nonon na karuwa kenan
eh yana karuwa to kaman nan ma wani lokaci in wannan faru ai akwai wani kaman famfo da ke ɗiban nonon a nan ƙasashen
wato sai ta je ta rage ruwan nonon
sai ta rage wan shi eh
to shi yasa kenan sai a ga kaman nonon ya kumbura
eh kaman ya kumbura eh to in dai wannan in dai tana da wannan ya kamata ya amfana da irin wannan zai rage
girman kuma yaro a tun yi so masa sauki so mashin nono wannan kumburin zai sai da in ko da yaro na shi hadda haka nono na da kumburi to ya kamata ya sauki ji wani likita
ko akwai cuta kenan
eh akwai lalura kuma
aka je aka duba cikin ikon Allah za a bata
magani eh haka yasa za a gane abin da ke faruwa
ba dai sankara bane ko
sai an je an duba sankara bane wannan lokacin
to ina fatan malama Lami tana kusa kuma ta ji wannan bayani da kamata to ita kuma Rakiya matar shugaba Adamu dan Dilimi akwatin gidan waya 756 Bukurtan Jos Jahar Plateau
to
tace wani lokaci idan ta zauna in ta tashi tsaye sai ta rika jin jiri to wai shin take son ta sani karancin jini ne yake sa ta jirin nan ko kuma menene ke damunta
to akwai dan su mutane ba karancin jini bane akwai dan su yanda Allah ya dan adam in ka tashi ki san yanda jinin mutum yake yanda yake bugawa to in ka tashi to yanda akwai wannan abu da na halitta da ke gyara yanda jinin yake yanda jinin ka yanda karfin shi yake yanda yake komai daidai yake amma akwai dan su mutane in suka canza din jinin bai bugawa yanda ya kamata sai ga mutum ne ya so majinjiri dole ya zauna to in dai wannan na faruwa abinda za ta yi in dai za ta tashi kada ta tashi gabaki da chap ta tashi in tana kwance ta zauna tukunna
wato ta tashi a hankali
a hankali in ta tashi ta zauna ta dan tsaya kada sai su ta miƙe to in dai wannan yawanci komai kan yi daidai amma akwai dan mutane ko da komai suka yi in suka tashi zaka suna ganin jiri to wannan akwai magani da za a ba su wanda zai gyara karfin jini yanda zai tsaya sosai
yanda ba za ta dan ta tashi din ba za ta rika jin jiri ba
amma yawanci in dai mutum ya wannan ya tashi kamar yawanci wadansu mutane suka tashi da safe da sun tashi tsab gabaki dai sai su rika jin jini amma suka tashi suka zauna a gefen gado kamar sai dan minti kadan sannan sai su tashi gabaki da to wannan yawancin su ba abin da ke damun su in sun haka
to yana taimakawa
kenan yana taimaka musu kwarai da gaske haka
To likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa amadadin
Dr. Ladan
Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya
To madalla yanzu kuma labarai a takaice ne za mu gabatar muku.
Barkar da ake samu a fadar shugaban Amurka ta White House ta fito fili yayin da sabon shugaban da ke kula da sashen yada labarai Anthony Scaramucci ya fara ciccikar waɗanda ke kwarmata bayanan abin kunyar da ke faruwa ga gwamnatin shugaba Trump. Inda cikin kakkausar murya ya kaddamar da yakin tunkarar abokanan hamayyarsa da ke fadar ta White House. Scaramucci ya ciki shugaban ma'aikatan fada ta White House Ryan Priebus da kuma shugaban tsara dabaru Steve Bannon inda ya amfani da wasu kalaman batsa a wata hira da jaridar The New Yorker da ke fitowa mako-mako wacce ta wallafa sha a shafinta na yanar gizo a jiya Alhamis. Yan sandan Isra'ila da Falasɗinawa masu ibada sun yi arangama a wajen wani ibada mai tsarki a tsohon birnin Jerusalem bayan da Isra'ila ta cire matakan tsaro na ƙarshe da ta saka na dasa wasu na'urorin ɗaukar hoto a farkon watan nan. Falasɗinawa sun yi ta jifan 'yan sandan Isra'ila da duwatsu waɗanda su kuma suka yi ta mai da martani da harba hayaƙi mai sa hawaye da harsashen roba a ƙofar wurin ibadar. A cewar ƙungiyar Falasɗina ta Red Crescent mai ba da agajin gaggawa, aƙalla Falasɗina 100 suka samu raunuka a wannan arangama, ciki har da waɗanda harsashen roba ya samu ko kuma waɗanda aka musu duka. Yan majalisar dokokin Amurka sun amince da wani kuduri da ya kakaba sabbin takunkumi akan Rasha da Iran da Koriya ta Arewa wanda za a aika wa shugaba Donald Trump domin ya rattaba hannu a kai. Kusan daukacin sanatocin da ke majalisar dattawan suka amince da wannan kuduri a jiya Alhamis, inda 98 suka yi na'am da shi yayin da mutum biyu suka zabi akasin hakan kwana guda bayan da majalisar wakilai da dattawa suka amince da sharuɗan da ke kunshe a cikin wannan kuduri. Wasu fitattun sanatoci 'yan jami'ar Republican har ila yau su uku sun ce ba za su kada ƙuri'a da za ta soke wani bangaren dokar da ta samar da tsarin kiwon lafiyar kasar ba na Obamacare kenan.
To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci, sai da hantsi za ku ji mu da wasu shirye-shirye, amma kafin mu yi sallama da ku bari mu miƙa ta'aziyya zuwa ga mutanen Yalwa na birnin Kumasi Ghana da rasuwan babanmu Tari a wannan mako. Allah ji kansa ya ba iyalansa haƙuri, musamman ma mai ɗakinsa Mazara da hakimin Yalwa Alhaji Sa'alu Maso Kano. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da wanda ya shirya ya bada umurni Malam Sidi Babaya ko makiri ne ke sallama da ku da wannan safiyar sai da hantsi.